نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانا شيني درسمو na 44 a littafin al'adabul mufrad na al-imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, mai rasuwa a hijira ta 256, shekararsa 1181, rabuwansa da duniya a yau, rahimahullahu ta'ala. Wannan darasi da za mu karanta yana sanar da mu cewa an hana musulmi ya muzanta musulmi, kuma za mu ci gaba daga hadisi na 235 insha Allah ta'ala. Haddasana Ibn Abi Shayba masanin hadisi, yana da littafai manya waɗanda suke da muhimmanci ƙwarai, yana da al-musnad da al-musannaf da kuma kitabut tafsir. Yana cikin mutanen da al-imam al-bukhari ya ɗauki karatu wurin su. Al-imam al-bukhari ya ce haddasana ibnu abi shayba, sunansa abdullahi ibn muhammad rahimahullahu ta'ala, qala haddasana yahya bin isa عن الأعمش. الإمام الأعمش شين سليمان بن مهران عن حبيب ابن أبي ثابت القرشي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. حديث عن كربوش دقى عبد الله بن عباس قال عمر رضي الله عنه. وترانا سيدنا عمر يتشي وتزامن سيدنا عمر يناشو قبنشي yace ukhruju bina ila ardi qaumina, ku fita mu tafi zuwa kasan jama'anmu. Yana gaya ma waɗanda suke tare da shi, ku zo mu je kasar mu mu kai ziyara. Fa kharajna, sai muka fita da nufin za mu tafi Makka kenan, inda ita ce asalin kasar muhajirun, waɗanda suka hijira tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam. فكنت انا وابي بن كعب في مؤخر الناس, دني دا ابي بن كعب من kasance muna karshen mutane, wato tafiyan da ake muna baya. مؤخر الناس, muna karshen mutane, wato muna baya su sayyidina Umar, su kuma suna gaba. فهاجت صحابه, sai hadari ya zaburo, فقال أبي سي أبي بن كعب يي الدعاء تتي اللهم اصرف عنا أذاها يا الله ككور من دا چوتر ونن هدري فلحقناهم سي مكا حدو دا سو سوران صحابي ودن دا سكي تاري دمو فاتو هرجي سكا چمع سو سيدنا عمر بن الخطاب ودن دا سكي قبع هلو كچن دا مكا إسو غريسو وقد ابتلت رحالهم فاتو هرجي كاين سيا جيكي idan aka ce rihaluhum ana nufin kayan da suka yi zango da alamar ruwan ta sauka a kansu faqalu suka ce ma asabakum alladhi asabana shi abin da ya same ku bai same ku ba ma asabakum alladhi asabana abin da ya same mu bai same ku ba wato an samu guguwa har ma ruwa ya sauko قلت سيني عبد الله بن عباس نتي إنه دعا الله عز وجل أي أبي بن كعب يا رجاء الله أن يصرف عنا أذاها يا كور من دجوتان دكتشكي وانا هدري فقال عمر سيدنا عمر يتي ألا دعوتم لنا معكم ميهانا كي أدو أن تاردكم وكتشن دكو كي أدو أن ميهسا بكو شغد دمو بغاروا يسو ككمو حديث ضعيف الإسناد don haka yasa babu wani sharhi da za mu yi a kai illa dai yana nuna cewa Allah maɗaukaki ya amsa addu'ar Ubay bin Ka'ab akwai bayin Allah waɗanda Allah maɗaukaki yana amsa addu'ansu idan ana tafiya tare da su babi na 119 al-khuruj ila bai'a mutum ya fita zuwa gidan gonarsa gidan gona shi ake kira abbai'a kamar yadda ya zo cikin Fathul Bari mujallad na 6 shafin 375 Ibn Hajar ya ce da larabci akan ce al-aqaru fi lugha al-manzilu wa bai'a kamar yadda ake cewa property da turanci shine kaddarar da ka mallaka in ma gini wanda an shige shi kuma wanda ba a shige shi ba to da larabci ana kiransa al-aqar to amma idan aka ce abbai'a gida ne na gona wanda akan yi shi a bayan gari wannan yana da tarihi tun zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka nan al-imam al-fayyumi ya faɗa shi ma a cikin al-misbah al-munir shafi na 367 al-imam al-bukhari ya yi babi da cewa bayani game da muhimmancin fita zuwa gidan gona wato akwai ilimin da yake so ya karantar da mu a game da wannan babin da yayi ya kawo hadisi na gaba haddathana mu'az bin fadala qala haddathana hisham ad-dastuwai haka ne fasiyaru a'lamin nubala na al-imam az-zahabi wannan malamin sunansa hisham bin abi abdullah sambarin al-basri mutum ne wanda ke sayan kaya yana fatauci na kayayyaki sutura na sawa a zamanin da ana kiran irin wannan kayan da suna ad-dastuwaiya don haka yasa har ma sunan ya bi shi sai a ce masa hishamun ad-dastuwai wato hishamu mai fataucin kayan sawan ad-dastuwaiya yana ɗebo kayan daga wani gari da ake kiransa dastuwa yana yammacin Iran a yanzu sunan garin dastuwa saboda haka yasa ake kiransa sahibu dastuwai amma asalin sunansa hisham bin abi abdullah sambarin al-basri an yahya bin abi kasir an abi salama abu salama yaron abdurrahman bin auf abu salama bin abdurrahman bin auf wato yaron sahabin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kala abu salama yace ataitu aba sa'idin al-khudri nazo ga abu sa'idin al-khudri wa kana li sadiqan na taho ga abu sa'idin al-khudri kuma sahabi ne amma shi Abu Salama din ba sahabi bane, yaron Abdurrahman bin Auf. Yace nazo ga Abu Sa'id al-Khudri, wa kana li sadiqan, kuma ya kasance aboki gare ni. Fa qultu, sai nace, ala takhruju bina ila an-nakhli, shin ba za ka zo mu fita zuwa itatuwan da bine dake bayan gari ba, wato mu tafi ga gidan gona wanda ke bayan gari. Fa kharaja, sai Abu Sa'id al-Khudri ya yarda ya fito, suka tafi. Wa alaihi khamisatu lahu, yana dauke da wato kayan sa da ake kira khamisa, kaya ne wanda yake baki da fari, a wancan zamani ana kiransa khamisa, babu shi a yanzu. Ka duba al-mu'jam al-wasit a mujallal na farko, shafi na 238. Rida'un aswad lahu a'lam, mayafi ne wanda ya zama baki, aka yi masa surkin launi baki da fari, sai ana kiransa khamisa. Zaka rika samu sa cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Hadisin nan yana Sunan Nasa'i, Kitabul I'tikaf, babu mata yakhrujul mu'takif, an Abi Salama bin Abdurrahman. Yanda labarin yazo cikin Sunan Nasa'i, tazakarna lailatul qadari fi nafarin min Quraysh, ni da wasu mutane Qurayshawa muka zauna muna tattaunawa game da lailatul qadari. Inji Abu Sa'id, Abu Salama bin Abdurrahman bin Auf, wato shi da wasu mutane cikin Qurayshawa sun zauna suna tattaunawa game da abin da ya shafi lailatul qadari. Fa ataitu Abu Sa'id al-Khudri, sai na taho ga Abu Sa'id al-Khudri, wa kana sadiqan li, kuma ya kasance aboki na ne. Fa qultu, sai na ce masa, wato yana so yayi tambaya, suna tattauna al'amarin lailatul qadri, akwai bukatar su nemi sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda za su samu ilimi a maimakon su rika tattauna abu da daka da jahilci. Saboda haka ya zo gurin Abu Sa'id al-Khudri, maimakon ya mar tambaya, sai ya ce masa, ala takhruju bina ila an-nakhli, shin ba za ka yarda ka fito mu tafi zuwa itatuwan da bine dake bayan gari ba. Fa kharaja, sai Abu Sa'id al-Khudri ya yarda ya fita. Wa alaihi khamisa, fa kuntu, lokacin da muka isa bayan gari, muka isa wannan gidan gona, bayan mun zauna, sannan sai nayi mai tambaya. Fa kuntu, sai nace, sami'ta rasulullahi yadhkuru lailatul qadri, ya kai Abu Sa'id al-Khudri, shin ka taba jin annabi sallallahu alaihi wasallam, ka taba jin manzon Allah yayi bayani game da lailatul qadri? Qala, sai yace, na'am, kware kuwa. I'tikafna ma'a rasulillah, yace mun yi i'tikafi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fil ashr al awasi, a kwanaki goma na tsakiya min ramadan, kwanaki goma tsakiyar ramadan, ba kwanaki goma karshe ba, mun yi i'tikafi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kharajna sabihata 20, safiyar 20, yana nufin 21, sai muka fito. Fa khataba rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala, manzon Allah ya hudu ba, sai yace, inni ra'aitu lailatul qadri, ni naga nayi mafarki, shine ra'aitu, nayi mafarki, naga alamomin lailatul qadri, ba wai naga lailatul qadri din ba, ra'aitu lailatul qadri, nayi mafarki, naga alamomi na tabbatan lailatul qadri, wato Allah ya karantar da shi ga alamomi da ake gane lailatul qadri dacewa da ita. Wa inni unsituha, amma an mantar da ni, inji annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya fil ashr al awakhir fi witr, babu shakka Allah yakan mantar da annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ya ga dama. Allah madaukaki yana mantar da annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ya ga dama. Wannan yana cikin Al-Qur'ani, kuma yanda yazo cikin suratul A'la, sanuqri'uka fala tansa illa ma sha Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, to suna cikin kwanaki goma na ƙarshe, kuma ku nemi lailatul qadri a witri, imma dare 21 ko 23. Wa inni ra'aitu anni asjudu fi ma'in wa tin, na manta alamominta, amma ina tuna abin da ni nake yi a lokacin da ni mafarkin, ina tuna cewa gani ina sujuda a cikin ruwa kuma a cikin laka. ina yin sujuda ina dora goshina a cikin laka ana ruwan sama. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man kana i'takafa ma'a rasulillah, wanda ya kasance ya yi itikafi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falyarji'tu, ya koma gida. Faja'at sahabatu Abu Sa'id al-Khudri ya ce to ikon Allah sai ga hadari ya dauru, famutirna aka yi mana ruwan sama hatta sala saqful masjid, har dai rufin masallacin ya malala, wato rufin masallacin ruwa ya sauko. Wa kana min jaridin nakali, saboda rassan dabi nai kawai aka sassaka, ba rufi ne mai karfi irin wanda ake a yanzu ba, saboda haka idan an yi ruwa wannan rufin baya tsare ruwan, saboda haka ruwa yana ta saukowa a cikin masallacin. Wa uqimati salatu, aka yi iqamar sallah. Wa kana rasulullahi yasjudu fil ma'i wa tin, asubahin wannan ranan sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sujuda a cikin ruwa kuma a cikin laka. Hatta ra'aitu athara tini fi jabhatihi, har ma naga alamar laka din a goshin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine hadisin yanda yazo da tsawon sa, amma riwayar al-Imam an-Nasa'i bai kawo shi da tsawon sa ba a cikin al-Adab al-Mufrad al-Imam al-Bukhari, amma kuma ya ruwaito hadisin a cikin al-Jami' as-Sahih. Wato hadisin yana sahihu al-Bukhari. Akwai kitabul i'tikaf, akwai kitabul i'tikaf kuma babul i'tikaf, hadisin ya 1931. Ya kawo hadisin da tsawon sa kamar yadda al-Imam an-Nasa'i ya ruwaito shi, amma anan bai kawo hadisin da tsawon shi ba, illa dai kawai yana so yayi magana akan an nemi Abu Sa'id al-Khudri ya fita aje gidan gona, kuma ya fita. A cikin Fathul Bari Ibn Hajar mujallad na hudu shafin 269, wato a sharhin wannan hadisin riwayar al-Imam al-Bukhari, yace ma'anarsa annahu ra'a man yaqulu lahu fi an-nawmi, abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi yayi mafarki, wani yana masa bayani a cikin mafarkin, lailatul qadri lailatu kaza wa kaza, lailatul qadri daren kaza da kaza ne, wa alamatuha kaza wa kaza, alamar daren kaza da kaza ne, shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da cewa inni ra'aitu lailatul qadri, wato nayi mafarki game da lailatul qadri, an gaya masa ranan kuma an gaya masa alamomin. Walaysa ma'anahu annahu ra'a lailatul qadri nafsaha thumma nasiyaha, ba wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga lailatul qadri din ne sannan ya manta ba, ba zai yi ya gani ya manta ba, alamomin su ne waɗanda Allah madaukaki ya mantar da shi alamominta. Waye wanda ya gaya masa din? Ibn Hajar ya kawo hadisin da ke ishara da cewa mala'ika Jibrilu alaihi salam ne. Al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisin da ya tabbatar da haka, anna Jibrila huwa al-mukhbiru lahu bizalika, mala'ika Jibril wato shine ya ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam labari. A cikin sahihu al-Bukhari har yanzu akwai kitabu fadli lailatul qadri, kitabu fadli lailatul qadri, wato inda al-Imam al-Bukhari ya ware bayani game da falalan lailatul qadri, sai yayi babi akan yanda ake neman lailatul qadri. Babu iltimasi lailatul qadri fi sab'il awakhir, ya kawo hadisin. Kuma akwai wani babin, babun fi sujudi fil ma'i wat-tini, yana kitabu sifatu salati, don haka hadisin ya zo a wurare daban-daban a cikin sahih al-Bukhari. Yanda ya zo a sifatu salati, sifatu salati, kitabu sifatu salati, ya ce in talattu ila abi sa'id, wato shi abu salama yaron abdurrahman bin auf, ya ce in talattu ila abi sa'id, na tafi ga abu sa'id al-khudri, fa qultu, sai na ce masa ala takhruju bina ila an-nakhli fa natahaddas, abu sa'id al-khudri ba za ka yadda ka fita mu tafi gidan gona ba, mu je itatuwan da binai da ke bayan gari muyi hira. Fa kharaja, sai Abu Sa'id al-Khudri ya fita. Fa qultu, lokacin da muka isa sai na ce masa haddisni ma sami'ta minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi lailatul qadri, abin da yasa nace ka zo mu je gidan gona saboda ina so ka karantar da ni hadisi ne ka gaya min abin da kaji annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba fada game da lailatul qadr ibn hajar yace fa afada bayana sababi su'ali saboda haka yanzu ka samu amsar dalilin tambayan abu sa'id al-khudri yazo yace ma abu sa'id al-khudri ala takhruju bina ila an-nakhli ba za ka yadda ka mu fita zuwa bayan gari ba zuwa itatuwan dabino gidan gona me yasa yayi tambaya to ga amsa me yasa ya nemi ya tambayi abu sa'id al-khudri akan ya fita su fita bayan gari amsar ita ce yana so ya masa tambaya amma tambayar yana son ya daraja ta ya daraja malamin yana son ya samu nutsuwa saboda haka ya nemi malamin ya yarda su fita bayan gari inda babu kowa wuri yayi shiru wa fihi ta'nisul talib li shaykhi fi talab al ikhtila'i bi saboda haka ibnu hajar yace wannan ya karantar da mu yanda tabi'ai suke daraja neman ilimi dalibi ya nemi wato nutsuwar malamin sa ya nemi yardan malamin sa akan cewa su kebe wani guri li yatamakkana mimma yuridu min mas'alatihi saboda yana son ya samu damar yin tambaya kuma tambayar nan yana so ya zama an samu nutsuwa a wannan lokaci ko malamin ya yarda me yake nuna maka wato malamin bai ki masa abin da ya nema ba musamman saboda abin da ya faɗa yace aboki na ne ashe kaga akwai sanayya tsakanin su da ba abokinsa bane fa ba abin mamaki bane malamin ya ki yarda don ba zai yi ka zo gidan malami ka ce zo mu fita bayan gari ina da tambaya yace a duka na zaka yi ko to da farko sai da ya faɗa yace aboki na ne saboda haka sun san juna kuma yaron sahabi ne shi kansa babansa Abdurrahman bin Auf yana cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin yana cikin littafai da yawa yana sahihu muslim hadisin yana sahihu al-bukhari yana sahihu muslim a riwayar al-imam muslim abu sa'id al-khudri yace itakafal ashr al-awsat min ramadan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi itikafi kwanaki 10 na tsakiyar watan ramadan yaltamisu lailatul qadri sai abu sa'id al-khudri ya faɗi dalilin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi itikafi na kwanaki 10 na tsakiya saboda yana neman dacewa da lailatul qadri qabla an tubana lahu kafin a bayyana masa falamman qabaina lokacin da kwanaki 10 suka kare amara bil bina'i fa quwida sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni bukkan da ake kafa mar a masallaci saboda akan ware masa bukka cikin masallacin yace a warware wannan bukkan ya gama itikafin sakina thumma ubinat lahu anha fil ashr al awakhir bayan an warware wannan bukkan da aka yi mai sai kuma alama ta bayyana gare shi cewa ai kwanaki 10 da ya itikafin ba a cikin su ake samun lailatul qadrin ba fa amara bil bina'i fa uida annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya umarni wannan ginin da aka warware a sake mai da shi wannan bukkan a sake gina ta saboda shi dama itikafin nasa yana yi ne da nufin ya dace da lailatul qadri da wata riwayar kuma har yanzu tana sahihu muslim itakafa al-ashr al-awwal abu sa'id al-khudri yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi itikafi a kwanaki 10 na farkon ramadan summa itakafa al-ashr al-awsat sai ya yi itikafi a kwanaki 10 na tsakiya summa itakafa al-ashr al-awakhir sannan ya yi itikafi a kwanaki 10 na ƙarshen watan ramadan wannan duk ya tabbata a cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri yanda ya taho cikin riwayoyi daban-daban akwai riwayar da yake cewa inna jibrila atahu malaika jibril ya taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam fil marratayn lokacin da ya itikafi a kwanaki 10 farko malaika jibril ya zo ya ce masa innal ladhi tatlubu amamaka ya kai muhammad sallallahu wa sallamu alaihi ai abin da kake nema yana gabanka to sai ya zage damtse kuma ya itikafi kwanaki 10 na tsakiya sai ya sake dawowa ya ce ya kai muhammad sallallahu alaihi wasallam innal ladhi tatlubu amamaka abinda kake neman yana gabanka malaika jibril bai ga amar gara nan ba Allah bai ga dama ba me yasa ba a fito an ga amar ba saboda itikafin ibada ne kusantar Allah ne rashin sanin rahama ce hadisin yana sahihu sunan abi daud hadisi na 251 dalilin da me dalilin da yasa aka mantar da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin ubada bin samit shi ma al-imam al-bukhari ya ruwaito shi yana al-jami' as-sahih kitab fadl lailatul qadr babu raf'i ma'rifati lailatul qadr li talahi an-nasi al-imam al-bukhari yayi babi akan cewa dalilin da yasa Allah ya dauke ilimin lailatul qadr daga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda an samu mutane sun yi rikici kala yace ubada bin samit yace kharaja annabi sallallahu alaihi wasallam ga annabi ya riga ya fito li yukhbirana bi lailatul qadr dan ya bamu labarin lailatul qadr fatalaha rajulan min almuslimin sai wasu mutane guda biyu daga cikin musulmai suka yi dambe suka yi fada kaga an samu cutarwa an samu rikici tsakanin musulmai faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace kharajtu li ukhbirakum bi lailatul qadri na fito ne don in ba ku labarin lailatul qadri fatalaha fulanun wa fulan amma wane da wane sun yi rikici sun yi fada farufi addan haka Allah ya dauke ilimi me yake nuna ma wato cutarwa tsakanin musulmai bai haifar da alheri a samu cuta tsakanin musulmai bai haifar da alheri a dalilin sa Allah madaukake ya dauke wannan ilimi daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana da hikima kwarai sai ya ce wa asa an yakuna khairan lakum akwai tammanin dauke ilimin sanin yaushe ne lailatul qadri zai zama alkhairi gare ku ko da yake sababin sa ba alkhairi bane amma dauke ilimin zai zama alkhairi gare ku saboda haka sai manzon Allah ya ce faltamisu hafi tasi'a wa sabi'a wa khamisa to ne lailatul qadri daren 29 27 25 don haka ibnu hajar a cikin fathul bari ya ce fa inna wajhal khairiyya min jihati me dalilin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace zai zama alkhairi dauke ilimin anna khafa'aha yastad'i qiyam kulli shahri aw al-ashr bi khilafi ma law baqiyat ma'rifatu ta'yinha in aka ce kowa ya san ranan to ba dalilin wahala kuma ayi itikafi ko sai a jira kawai ranan na zuwa a dage wajen ibada to amma sai Allah madaukaki ya boye ilimin kaga zaka dauki watan gaba daya kana ibada saboda dacewa da ranan ko kuma ka dauki kwanaki 10 na karshen Ramadan tunda an samu hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyana lailatul qadri yana cikin kwanaki 10 na karshe kaga zaka dage kwanaki 10 nan na karshe to ibadar kwanaki 10 ai ba a hada ta da ibadar kwana daya saboda haka dauke ilimin sanin yaushe ne lailatul qadri yana zama alkhairi ga musulmi insha annabi sallallahu alaihi wasallam wannan labarin yana tabbatar mana aukuwar husuma tsakanin musulmi yana sababta sharri kwarai yana da alaka da ainihin abin da babin ke karantar da mu hadisi na gaba haddathana muhammad bin salam قال أخبرنا محمد بن الفضيل بن غزوان عن مغيرة بن مقسم الكوفي الأعمى من يبياني كما دوانا مالمي تابعيني كما مكاهوني أما الله مدوك كيا باشي إلمي قري عن أم موسى يا كاكو حديث لك أم موسى إتا أم موسى إنن بيور سيدنا علي أدا واتو بيور سيدنا علي چه أدا سنن تفاخته الكوفيه فاخته الكوفيه اكو حديثي da dama da tarwayto daga sayyidina ali da kuma ummu salama kamar yanda bayaninta yazo cikin littafin tarihi kamar at-tabaqatul kubra na ibnu sa'ad mujallad na 8 shafi na 485 ummu musa qalat tace sami'tu aliyan salawatullahi alayhi naji sayyiduna ali يقول ينا چوا امر النبي صلى الله عليه وسلم وترانا النبي صلى الله عليه وسلم ياي امرني جاء عبد الله بن مسعود ان يصعد شجره ya haura wata bishiya fa ya atiyahu minha bi shay'in ya zo masa da wani abu daga jikin bishiyan lokacin da Abdullah ibn Mas'ud ya hau bishiyan wanda ya hau bishiya kuna kasa za ku hangi kafafunsa fa nadara ashabuhu ila saqi Abdullah sai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka kalli kwabirin Abdullah ibn Mas'ud fa dhahiku sai suka fashe da dariya min humushati saqaihi saboda siririn kwabirinsa idan aka ce humusha ana nufin dikka min dikkati saqaihi saboda kankantan kwabirinsa kana wato yana da kananan kafafu sirara saboda siraran kwabirinsa فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما ظن الله يتشي ما تضحكونا ميسا كداريا لرجل عبد الله للي كفا قداة عبد الله دم مسعود إن أسكال في الميزان من أهد نوين تأسكيلي أرانا الكيامة يعني نوين دوزا أهد النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هكا kalura da hadisin abin da yake karantarwa akwai riwayar Zirr bin Hubaysh an Abdullah bin Mas'ud annahu kana yajtabi siwakan min al-araki wannan ya taho ta wata hanya sabanin hanyar da Imam al-Bukhari ya kawo hadisin nan a cikin al-Adab al-Mufrad Zirr bin Hubaysh yace Abdullah bin Mas'ud ya kasance yakan yanko icen aswaki ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana daqiqas saqaini ya kasance yana da siraran kwabri faja'alat rihu takfa'uhu sai zama iska na ingiza shi saboda rashin girman sa fa dhahika alqawmu minhu sai jama'a suna dariya game da shi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mimma tabhakuna wannan riwayar al-Imam Ahmad kenan manzon Allah yace me yasa ku dariya kazu sai suka ce ya nabiyallah min dikkati saqaihi saboda siririn kwabrinsa shi yasa muke dariya fa kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallazi nafsi bi yadihi ina rantsuwa da wanda rayuwa take hannunsa lahuma asqalu fil mizan min uhud wadannan kwabrukan guda biyu nauyinsu yafi nauyin dutsen uhud a cikin mizani a ranar kiyama hadisin yana musnad al-imam ahmad sahih ibn hibban al-mustadrak al-imam al-hakim haka nan al-mu'jam al-kabir na al-imam at-tabrani da al-musnad al-imam abi ya'la hadisin ya inganta yana silsilatu sahiha hadisi na 2750 da kuma hadisi na 3192 wanda yana tabbatar mana za a auna mutum a ranar hisabi shi kansa mutum za a auna shi za a auna aikin ka kai kanka ma sai an auna ka domin idan an auna ka ne za a gane ikhlasin da ke zuciyarka hadisin shaqiq an tambayi Abdullah ibn Mas'ud Abdullah ibn Mas'ud baya yawaita azumin nafila baya yi almajiransu suka tambaye shi innaka tuqillu sawma baka cika azumi ba in ba na ramadan ba sai ce inni akhafu an yamna'ani min qira'ati alquran ina tsoron azumi zai hana ni karatun alqurani saboda azumi yana wato yana sanya kasala azumi yana sanya mutuwar jiki wa qira'atu alqurani ahabbu ilayya min as-sawmi ni kuwa tilawar alqurani nafi so akan azumin babu ko shakka tilawar alqurani darajanta ya dara azumi wannan fahimtar malamai da yawa da cikin su akwai Sufyanu Sauri Allah madaukake ya masa rahama wannan yana tilawar alqurani amma tilawar sa akwai alamar ikhlasi wato annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan an dora kafafunsa a sikeli ba duka jikin ba kafafun da kuka rena girman su idan aka dora a sikeli a ranar kiyama nauyin su yafi dutsen Uhud ikhlasi don haka yasa hadisin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yace innahu la ya'ti rajulun al-azimu samin yawm al-qiyamati la yazinu janaha ba'uda za a samu kato duk inda kato ya kai amma a dora shi akan sikeli manzon Allah yace nauyin sa bai fi na fufukin sauro ba saboda babu ikhlasi ga nauyin jiki zuciyar fankan fayo Allah ka tsare mu wannan hadisin muttafaqun alayhi to me yasa Imam al-Bukhari ya kawo labarin Abdullah ibn Mas'ud muna magana akan cewa an hana musulmi ya muzanta dan uwa musulmi don haka yasa Imam al-Bukhari ya kawo labarin Abdullah ibn Mas'ud halitta ce Allah ya masa kafafunsa sirarani kai Allah ya maka halittar ka daban wani ma Allah ya masa nasa halittar daban ba shi ya makansa ba me dalilin muzanta shi annabi sallallahu alaihi wasallam nan take sai ya wanke wannan abin da sahabbai suka yi akan jahilci Allah ya sa mun gane sahabbai sun yi abu ne ba san cewa laifi ne ba nan take sai manzon Allah ya kauda aibun wannan abin ga zuciyar Abdullahi dan Mas'ud me yasa kuke dariya ai saboda siraran kafafunsa sai manzon Allah ya ce to nauyin su yahi na dutsen Uhud me siraran kafan ya zai ji hankalinsa zai kwanta kaga manzon Allah ya kauda wannan aibu da kuma sharrin da muzantawa yake haifarwa don haka akwai bambanci tsakanin as-sukhriya da kuma al-mizah kamar yanda akan ce akwai joking shine raha amma akwai mocking wanda shine izgilanci wannan izgilanci ne ga mutum don abu ne wanda bai iya gyara makansa tunda halitta ce hadisi babi na gaba babi na 120 al-muslimu mir'atu akhihi musulmi madubi ne ga dan uwansa masana harshen larabci suna daukan wannan hadisin da al-imam al-bukhari ya kawo cikin al-adab al-mufrad suna buga misali da at-tashbihul baligh babu wani hadisi wanda aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya karantar da kai kimar musulmi fiye da wannan hadisi at-tashbihul baligh saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamanta dan uwa musulmi da kai kanka sai ya ce kamar madubi ne da ake cewa al-muslimu mir'atu akhihi musulmi madubi ne ga dan uwansa yayi babi akai idan kuwa musulmi madubi ne ga dan uwansa ta ya za a yi an samu muzantawa a tsakani haddathana asbagu al-imam al-asbag bin al-faraj al-umawi ana cewa babu wanda ya san mazhabar al-Imam Malik irin wannan malamin al-Imam al-Asbag in ka duba siyaru a'lami nubala mujallad na 10657 kana min a'lami khalqillah bi ra'yi malik ya'rifuha mas'alatan mata qalaha malik wa ma khalafahu fiha duk wata mas'ala ta fiqhu al-Imam al-Asbag yana baka labari ranar da al-Imam Malik yayi bayani akan mas'alan da lokacin da gurin da malamin da fahimtar ta saba mana al-Imam Malik wasu malamai ne waɗanda misalin su ya wuce Allah mu daukake musu rahama al-Imam al-Asbag yana cikin malaman al-Imam al-Bukhari yace al-Imam al-Asbag ya karantar da mu qala akhbarani ibnu wahbin Ibn Wahabin ya bani labari yana cikin waɗanda suka yi zamani da ƙananan tabi'ai qala akhbarani Khalid bin Humayd an Khalid bin Yazid an Sulaiman bin Rashid an Abdullah bin Rafi' an Abi Huraira qala ana hadisin mawqufin ga Abu Huraira al-mu'minu mir'atu akhihi mu'mini madubi ne ga dan uwansa idza ra'a fiha aiban aslahahu idan ya ga wani aibu sai ya gyara amma ba maganar annabi sallallahu alaihi wasallam bane hadisin ba ku aka ce Abu Huraira qala ba a ce qala rasulullahi ba to tunda an kawo hadisi bayanin Abu Huraira sai kuma ya kawo hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam haddathana Ibrahim bin Hamza qala haddathana Abdul Aziz bin Abi Hazim an Kasir bin Zaid an al-Walid bin Rabah an Abi Huraira an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine al-hadithul marfu yanzu Abu Huraira ya jingina maganar ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'minu mir'atu akhihi mu'mini madubi ne ga dan uwansa inji Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace wal mu'minu akhul mu'min kuma mu'mini dan uwa ne ga mu'mini ya kuffu alaihi bai'atahu, yana tsare mar kadararsa, yana tsare masa kadararsa. Dazun nan muka yi magana akan abai'a gidan gona daga cikin ma'anar kalma, wato yana nuna cewa mumini kana tsare mar dukiyarsa koda baka gane shi. Misali, ka zo wucewa bayan gari, ka ga wani abu yana aukuwa ga gidan gonansa, musulmi ne, sai ka tsare mai. Wa yahutuhu min wara'ihi, yana kiyaye shi ta kewayensa, ta bayansa. Hadisin yana sunan Abi Dawud, yana sunan Abi Dawud, Kitabul Adab, babun fi nasiha wal hiyata, a sharhin hadisin Aunul Ma'bud, mujallad 13, sharhin 178. Abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi, yahfadhuhu wa yasunuhu wa yazubbu anhu bi qadri taqa, shi mumini yana tsare dan uwa mumini, yana kiyaye shi, yana bashi kariya gurgudan iyawarsa, gurgudan iyawarsa. Wannan yana ibnu an-nihayat fi garibil hadith wal athar na ibnu al-asir, inda yake cewa abai'atu ar-rajul ma yakunu min ma'ashihi kasana'a wa tijara wa zira'a wa gairi zalika. Duk abinda aka ce mallakar mumini ne, to kana kokarin tsare mar, baka tozarta shi. Wannan ana tabbatar mana siffar muminai kenan. Haka nan muke, mu yi fatan mu dace da siffar, saboda abinda manzon Allah ya faɗa kenan. Mumini yana tsare kadarar mumini, baya tozarta dukiya. Yanzu ba a baka ma amanar ba, kai kokarin ci, bare ka samu. Ya ce abinda manzon Allah yake nufi, idan mumini yana da masana'anta, ko yana da wani wurin kasuwanci, ko yana da wata gona, idan ka gani tsarewa kake, baka yadda wani ya cutar da shi, bai baka tsaro ba. Amma in aka ce wannan abu na mumini ne, kana tsare masa, yajma'u ilaihi ma'ishatahu wa yadhummu halahu, ka tattara mai duk abinda ya zama mallakansa ne idan zai lalace. Wannan hadisin ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam, yana silsilatu sahiha, mujallad na 6, shafin 923, a littafin Faidul Qadir. Al-Imam al-Munawi ga sharhin wannan hadisin, mujallad na 6, shafin 252, ya ce wa yadfa'u anhu man yagtabuhu, abinda manzon Allah yake nufi, idan mumini ya ga wani yana gulmar mumini, yana kokarin kare wancan, ba za a hadu a yi gulmansa tare ba, Allah ka samu iya. Aw yalhaqu bihi dararan, idan mumini ya ga wani zai cutar da wani mumini, ya ga wani zai cutar da mumini, to yana kokarin ya hana shi. Abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi kenan. Sai ya ce qala ba'dul arifina, masana suna cewa kun rida'an wa qamisan li akhika almu'min, ka zama tamfar mayafi, tamfar riga ga dan uwa mumini, in ka same shi cikin tsiraici kai kokarin rufe shi. Wa khudhu min wara'ihi wa hafadhu min nafsihi wa irdihi wa ahlihi, ka tsare wa mumini mutuncinsa da ransa da iyalinsa. Wannan shine abin da yazo yace bin nasil qur'ani, yazo cikin nassin alqur'ani, innamal mu'minuna ikhwa, ai muminai yan uwan juna ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wal mu'minu akhul mu'min, kaga an samu nassin alqur'ani, sannan kuma an samu nassin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam. Faj'alhu mir'atan tara fiha nafsaka, saboda ka sai ka dauki mumini a matsayin madubi da kake duba kanka. Fakama yazilu anka kullu adha takshifu lakal mir'ati fa azil anhu kullu adha bihi an nafsihi, duk abinda zaka daga madubi ka duba ka gani na aibu, in yana tare da jikinka kana kokarin kawar da shi, to haka ake so ka yi wa mumini. Don haka yasa wasu malamai suka yi sharhin hadisin nan, sharhi mai tsawon gaske, sharhin yana da tsawo, saboda ilimin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dunkula cikin wannan kalma, mumini madubi ne ga dan uwansa mumini. Suka ce na daya, idan aka ce mumini madubi ne, to ai madubi baya ƙarya. Kaga na ɗaya, in ka lura da madubi, ai madubi bai ƙarya, abinda ya nuna maka gaskiya ne. To abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi kenan, ka zama mai gaskiya ga dan uwanka mumini, kamar yadda madubi yake gaskiya gare ka. madubi bai taba ƙarya. Na biyu, malamai suka ce mu madubi bai ƙari, duk abin da ya nuna maka haka nan yake. Saboda haka, ko da za ka yi mu'amala da mumini, ka riƙa gaskanta shi a ainihin abin da ka gani, babu ruwanka da baɗini. Wannan yana daga misalin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi, wanda shi yasa malamai suke cewa magana tashi tana ma'aunin at-tashbihul baligh. Suna cewa innal mir'ata safiya nasi'a, in ka lura madubi baya zama da datti. Duk abin da musulmi kan aje ko dan adam ya aje na kwalliya, to in madubi wanda ba a barinsa da datti ba kamar madubi. Kana dagawa kaga kura zaka yi kokarin gogewa, ba kamar madubi. To haka ake son ya zama tsakaninka da dan uwanka. Kamar yadda ba ka son a samu kura ga madubi, haka nan bai kamata a samu wani aibu ga dan uwanka musulmi ba. Duk yana daga misalin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana. Sannan malamai suna cewa innal mir'ata samita, madubi baya magana, iyaka ya nuna maka. Saboda haka bai kamata ya zama kana tona asirin dan uwa ba, in ma kaga wani aibu sai dai ka gyara, amma ba magana, ba ka gaya ma kowa ga aibun da ka gani tare da wani. Suna bada misali da cewa izabta anta anil mir'ati zala suratuka, idan ka ja madubi nesa da kai, to hotonka yana bacewa. In ka jawo shi kusa da kai, hotonka yana fitowa. Haka ya kamata ya zama kana kusantar dan uwa mumini, kar ka nisance shi. Nisantar muminai yana zama aibu ga rayuwarka. Kusantar su, saboda rayuwarka ba ta cika, imaninka bai cika sai tare da mu'amala da ƴan uwa muminai. Wannan dalilin yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da kalmar al-mu'min, ba a ce al-muslim ba. Haka ma Allah madaukake ce innamal mu'minuna ikhwa, masu imani ƴan uwa ne ga juna. Ƴan dan uwa ko bai nisantar dan uwa, kamar yadda ka san madubi ba ka nisantar sa, in ka nisance shi ba ka ganin aibun da ke tare da kai. Suna ba da misali da cewa madubi yana daga abin da dan adam ke mallaka, wanda yana da haɗarin gaske. Idan ka yi wasa ya faɗi sai ya fashe. Saboda haka ana riƙonsa da gaske, riƙo kyakkyawan riƙo, abinda manzon Allah yake mana ishara da shi. Haka ya kamata mu riƙe ƴan uwa muminai kyakkyawan riƙo, don kada ka yi wani abu wanda kana ganin kamar wasa ne, wanda zai iya lahani ma ƴan uwantakan da ke tsakaninka da ɗan uwa mumini. Ka riƙe shi riƙo muhimmi kamar yadda kake wa madubi. Misalan suna nan da yawa wanda malamai suka yi akan haka.
حدثنا أحمد بن عاصم قال حدثني هيوة بن شريح قال حدثنا بقية بن الوليد الكلائي عن ابن صوبان شين عبد الرحمن بن صوبان عن أبيه شين ثابت بن صوبان عن مكحول الدمشقي عن وقاص بن ربيعة عن المستورد بن شداد القرشي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث المستورد صحابي النبي صلى الله عليه وسلم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من أكل بمسلم أكلة وان دي يأتي تدليل تمتن تم مسلمي فإن الله يطعمه مثلها من جهنم. Allah madaukake zai ciyar da shi irin wannan abincin a cikin jahannama. Yaya mutum yake cin abinci ta tozar ta dan uwa musulmi? Abu ne mai sauki. Akwai hanyoyi da yawa wanda zaka samu mutum baya rayuwa sai ya wulakanta wani. Ta hanyar wulakanta wasu ne yake cin abinci. Akwai wanda zai zama aikin sa shine shirya waka na batanci ga wasu, yana sayarwa yana samun abinci. Kaga yana cin abinci ne ta tozar ta ƴan uwa musulmi. Allah shi kare mu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man akala bi muslimin uklatan, wanda ya ci wani abinci ta tozar ta rayuwar musulmi, fa inna Allah yut'imuhu mislaha min jahannama, Allah zai ciyar da shi kwatankwacin wannan abincin a cikin jahannama. Wa man kusiya bi rajulin muslimin, wanda aka suturta shi aka bashi kayan sawa ta hanyar tozarta wani musulmi, fa inna Allah azza wa jalla yaksuhu min jahannam, Allah magwayi mai daukaka zai tufata shi a jahannama. Hanyoyin da ake tozarta musulmai da yawa, don haka yasa mawaka ke cikin hadari. Zaka samu mawaki zai bata wani ne gaban wani sai ya samu sutura yasa. Mawaki zai tozarta wani a gaban wani, musamman mawaka na Hausa. Ba a yin waka ga wani sai an bata wani dan uwansa, musamman ga waɗanda ke waka ga sarakuna. Ta wannan wakan yake samu abin da zai ci, ta wannan waka yake samu suturar da zai sa. Da za a ce yayi wakan ba tare da ya tozarta wani ba, ba zai samu komai ba.
Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, "Wa man qama bi rajulin maqama riya'in wa sum'atin."
Da wannan hadisi, wannan sadara, daidai wannan gaba ya samu fassara iri biyu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, "Wa man qama bi rajulin," wanda ya tsaye da wani mutum, maqama riya'in, amma matsayin na riya, wa sum'atin, yayi ne don a gani ko don a ji. Yaya fassaran haka? In ka duba Aunul Ma'bud mujallal na 13 shafin 154, saboda hadisin yana Sunan Abi Dawud, yana Kitabul Adab babun fil giba. Al-Imam Abu Dawud ya kawo hadisin nan a karkashin bayanin gulma, ga nau'ukan gulma. Akwai mutumin da ke zuwa da gulma dan ya bata wani ya samu kusantarka, sai ya baci wani kafin nan ya samu kusantarka. Idan shedan ya ci nasara a kanka, ba za ma ka bincika ba, sai ka dan magana shi kai aiki da ita. Allah ka tsare mu. Abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi, aqama rajulan maqama sum'atin wa riya'in, mutum ne ya tsaye da wani mutum, amma matsayin sum'a da riya, matsayin yayi abu ne don a ganshi shi, ko yayi hakan ne don a ji wancan. Kamar misali, yace wasafahu bis salahi wat taqa wal karamat wa shaharahu biha. Mutum ne zai taho gare ka ya ce, "Ai, babu malami kamar wani, mutum ne mai daraja, mai karama, mai tsoron Allah, mai kaza mai kaza," amma ba wai yana faɗa maka ne don ka so wancan ba, yana faɗa maka ne don ya san kana son wancan ɗin, in yayi haka zai kusance ka ya samu abin da zai ci. Kaga ya faɗa ne saboda ya ci abinci. Waja'alahu wasilatan ila tahsil agrabi nafsihi, ya sanya wannan yabo da yake ma wani a matsayin shi ne ainihin tarkon da zai dana ya samu abin da zai ci. Wa hutami dunya fa inna allaha yaqumu bihi ay bi azabihi wa bi tashhirihi annahu kana kazzaban. Allah madaukaki sai ya daga shi a filin hisabi ya ce makaryaci ne. Wa sanihuma fasara nabiyu, malamai suka ce, "Man qama bi sababi rajulin min al-uzama," mutum ne zai tsaya ga wani babban mutum, min ahalil mali wal jahi, ana samun waɗanda ke kusantar manyan mutane, tana yiwuwa karatun nasa kaɗan ne, amma zai tuma rawani ya yi shiga irin na manya, saboda dai wannan mai kuɗi ya kusance shi, ya ɗauka mutumin ƙwarai ne ko ya ɗauka babban malami ne, kaga zai ci abinci a jikinsa. Wannan shi ake nufi da ci da addini. Aqamahu Allahu maqamal mura'ina, Allah madaukaki zai tsaye da shi a filin hisabi a matsayin masu riya. Wa yafdahuhu wa yu'azzab azabal mura'in, Allah zai kunyata shi a filin hisabi, kuma Allah zai mar azabar waɗanda suka yi riya. Ka kusanci wani, ka yi amfani da addini saboda kusantar wani don ka samu abinci. Manzon Allah ya ce, a ranar kiyama mutum ba shi da raboban da wutar jahannama, Allah ka tsare mu. Don haka yasa ƙarshen hadisin, fa inna allaha yaqumu bihi maqama riya'in, Allah zai tsaye da shi a matsayin riya, wa sum'atin, a matsayin wanda ya yi aiki don a gani, wa sum'atin, da kuma wanda ya faɗi magana don a ji, yaumul kiyamati. Idan aka ce ya faɗi magana don a ji, bai yi don Allah ba, ya yi aiki don a gani, bai yi don Allah ba. Saboda haka sum'a da riya ma'anarsu guda. Ibn al-Asir al-Litafi an-Nihayat fi Gharib al-Hadith wal Athar yace, ma'anahu ar-rajulu yakunu sadiqan thumma yazhabu ila aduwi fa yatakallamu bihi, mutun ne zai tafi ga wani maki yayi magana akan wani, ya tabbata wancan mutumin dama akwai kiyayya tsakanin su, bi ghairi jamil, ya fadi maganganu marasa kyau, li yujizahu alayhi bi ja'izati, saboda wancan ya bashi kyauta. Akwai mai kokarin ya dauki labari mara kyau ya kai ma wani, in ya kai labarin zai samu kyauta, ibn al-asir yace fala yubariku Allahu lahu fiha, Allah ba zai ma albarka a wannan abin da ya samu ba. Hadisin yana silsilatu sahiha, hadisi na 1558 da kuma sahihul jami'i saghir hadisi na 683. Kaga matsayin mumini a wajen Allah subhanahu wa ta'ala, duk mutumin da zai zama hanyar samunsa shine musguna ma ƴan uwa musulmi, to wannan mutumin yana cikin hadari. Allah ka tsare mu. Babi na 121, ma la yajuzu min al-la'ibi wal muzahi, abinda bai kamata ba dangin wasanni da kuma raha. Me ake nufi da raha? Shine al-muzah. Raha shine addi'aba naqibul jaddi, ka faɗi magana ta wasa, shine ake kira raha, ko haka yake a larabci. Ka duba lisanul arab a mujallal nabi shafiyan 593. To raha yana da haɗari, saboda ta hanyar raha, abinda muke magana a kai, a muzanta musulmi, akan cutar da musulmi ta hanyar raha. A faɗa ma magana a matsayin wasa, alhali ɓatanci ne gare ka. Don haka yasa al-Imam al-Bukhari ya kawo babin nan nan take, yana daga nau'in raha wanda Allah maɗaukaki ya haramta. Wannan yasa malamai suke kyamatarsa. Akwai malamin da ya rubuta littafin musamman akai, kitabul murahi fil mizahi, ana kiransa a Sheikh Badruddin al-Ghazzi, ya rasu a hijira ta 984 shekara 453 da suka wuce. Saboda hadarin da ke ga raha, yana da hadari kwarai. Wannan malami a cikin littafin yana cewa waqad warada fi zammil mazahi, abinda yazo cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam, wadanda ake kushe ma raha, hadisai suna da yawa ana aibanta raha, musamman idan raha ya yawaita, malamai suna kyamatarsa. Bare mutumin da zai mai da shi sana'a, shine ake kira comedian, aikinsa shine ya shirya wasa ko wani abu wanda zai ba wa mutane dariya, shine comedy. Ko kuma a Hausance ana samu wanda ake kira dan kama, aikinsa shine dama ya rika yin abu na bandariya, ta haka yake samu abin da zai ci. Malamai suna kyamatar mutumin da ya yawaita raha har ya mai da ita sana'a. Saboda me? Yana haifar da aibu mai yawa. Don haka yasa ya bada misali a nan, ya kawo hadisi na 241. Haddasana Asim ibn Ali qala haddasana ibn Abi Zi'b an Abdullah ibn Sa'ib an abihi. Abdullah ibn Sa'ib ya bada labarin hadisin daga babansa, shine As-Sa'ib ibn Yazid al-Kindi, wanda shi ma sahabi ne. An jaddihi, ya karbo hadisin daga kakansa shi ma sahabi ne, Yazid ibn Sa'id al-Kindi da ɗansa As-Sa'ib ibn Yazid al-Kindi, duk sahabban annabi ne sallallahu alaihi wasallam. Qala, yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa, la ya'khudhu ahadukum mata'a sahibihi, kada wani daga cikin ku ya dauki kayan abokinsa, la'iban wala jaddan, a halin wasa ko da gaske, kada musulmi ya dauki dukiyar musulmi a halin wasa ko da gaskiya. Fa idza akhadha ahadukum asa sahibihi, idan dayan ku ya dauki sandar dan uwansa, falyaruddaha ilayhi, to ya tabbata ya mayar masa. Tunda in ka san rayuwar dan kama, kai ka san haka yake, yana iya zuwa shagon ka ko rumfarka ya dauki abu ya tafi, kuma ba hali kai magana, sai dai Allah ya isa ko. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauka ne da nufin wasa, alhali kuma wannan cutarwa ne gare shi, an cutar da mai dukiya. Musulunci bai yadda da haka ba. Hadisin yana sunan Abi Dawud kitabul adab, babu man ya'khudhu shay'a 'alal mizahi. Al-Imam Abu Dawud sunan babin kenan, mutumin da zai dauki kayan wani da sunan wasa. Yana sunan Tirmizi kitabul fitan, babu ma ja'a la yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman. Wa qala al-Imam Tirmizi, yace hadisin nan kamar yadda aka samu, Yazid bin Sa'id ya ruwaito shi, haka nan Abdullah bin Umar ya ruwaito shi, Sulaiman bin Surad da Ju'da da Abu Huraira. Al-Imam Tirmidhi yace wa hadha hadithun hasanun, hadisin yana irwaul galil hadisi na 1518 da kuma sahihul jami'i sagir hadisi na 7578 don haka babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya haranta musulmi ya dauki dukiyar musulmi a matsayin wasa al-imam al-khattabi kamar yanda mai littafin aunul ma'bud ya saka maganarsa mujalla na 13 shafin 236 yace ma'anarsa an ya akhuzahu ala wajhi al-hazli mutun ne ya dauki dukiyarka ba da nufin yayi sata ba saboda wasa wa sabilin muzahi thumma yahbisuhu anhu sannan kuma bai dawo da abin ba sai ya rike inda ya dawo da abin za a ce wasa ne ya dauki abinka da sunan wasa kuma ya tafi da shi wala yarduhu faysiru zalika jiddan kaga da farko ya dauki abin a matsayin wasa sai kuma ya zama me da gaske saboda haka yasa manzon Allah yace la'iban wala jaddan kada mutun ya dauki dukiyar dan uwansa a matsayin me wasa ko kuma da gaske wato yana iya daukan abin da sunan wasa amma kuma karshen ta ya tabbata gaskiya wato ya riga ya dauka yace wajhun nahyi anil akhdh jiddan zahir al-imam al-khattabi yace to abin da hadisin annabi yake mana ishara akai shine innahu sarika idan mutun yayi haka yayi sata ka dau dukiyar mutun da sunan wasa baka dawo mar da ita ba to babu shakka sata kai saboda haka yasa akwai al'adunmu waɗanda suke buƙatar gyara akwai al'adunmu da suke buƙatar gyara kamar misali wasan dan kama kamar akwai ma wasan shara ana yin haka kabila kaza tana wasa da kabila kaza kamar barebari su yi wasa da filani katsinawa su yi wasa da gobirawa to akwai watan shara akwai watan shara wanda dama za a dauki kyauta ne a bama wani wa yace ai babu shi a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka dauki dukiyar mutun da sunan wasa manzon Allah yace falyaruddaha al ilayhi lalle mutun ya maida wannan dukiya saboda haramun ne in ka duba al'adabu shar'iyya mujallad nabi shafi 223 malamin ibn muflih al-madirin ibn taymiya mai littafin al'adabu shar'iyya yayi magana game da wato abin da ya shafi yawaita raha ta inda za a maida shi tamfar sana'a kamar comedy kamar abin da muka bada misali na dan kama da sauransu mutum ya rika yawaita raha har abu ya bi jikinsa ya kawo bayanin ibnu abdul barri yace qad kariha jama'atun min al-ulama al-khawb fil muzahi jama'ar malamai da yawa suna kyamar mutum ya zama aikin sa shine raha wasanni almara ya rika wato barkwanci yana abubuwa na bandariya ya zama aikin sa kenan akwai wanda ya maida abin sana'ar shi lima fihi min zamimil aqiba me yasa malamai suke kyamatar sa saboda yana da hadari kuma ga wanda ya tattaro hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam zai gane cewa nisantarsa shine yafi dacewa domin baya kubuta ga dayan al'amura na farko idan mutun yana raha to yana sa mutane su yawaita dariya to wannan ko yana kawar da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin abu huraira wanda yana sunan tirmizi sunan ibn maja musnadul imam ahmad annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ya akhuzu anni haula al kalimati waye zai karbi kalmomin nan guri na fa ya'malu bihinna aw yu'allimuhunna man ya'malu bihinna yayi aiki da su ko kuwa in ma bai yi aiki da su ba yayi umarni ga wani wanda zai yi aiki da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi sahabbai qala abu huraira qultu ana ya rasulullah abu huraira yace ni ne ya rasulullah zan karbi kalmomin nan ko da ban yi aiki da su ba zan karantar da wanda zai aiki da su fa akhadha annabi sallallahu alaihi wasallam bi yadi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama hannuna fa aqada biha khamsan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama hannun abu huraira fa aqada fihi ma khamsan yana kirga abubuwa guda biyar da yatsun abu huraira saboda kar abu huraira ya manta saboda haka annabi ya kama hannunsa yace na daya ittaqil maharima takun a'budan nas ka kiyaye haram to lokacin zaka zama wanda yafi kowa ibada domin komai ibadanka in kana cin haram aikin banza ne kamar da al-imamu ahmad ya fada farko ga wanda ke son ya zama bawan Allah to ya dubi abin da yake ci saboda wannan hadisi ittaqil maharim ka kiyaye haram to zaka zama wanda yake kowa bautan Allah ko da a ce an fika yawan sallah yawan azumi in dai ka kiyaye haram to ka wuce su a kiyama dan wanda zai tashi da yawan sallah da yawan azumi amma kai suka zo kai overtaking a filin hisabi ka wuce warba bima qasama Allah laka manzon Allah yace na biyu ya kama yatsan Abu Huraira yace ka yarda da abin da Allah ya baka domin kowa da rabon da Allah ya mishi wani Allah ya masa rabo mai kudi ne wani talaka ne wani lebura ne to akwai wanda shi bai yarda da abin da Allah ya yanka mar ba saboda haka kullun kuka yake yana ganin Allah ya zalunce shi Allah ka tsare mu babu zalunci kamar yanda Allah ya bawa mawadaci dukiya ya bashi ne don ya jarabce shi kai ma haka Allah ya baka talauci ya talauta ka ne don ya jarabce ka dukkan su jarabawa ne to ka yarda da irin abin da Allah ya baka takun agnan nasi zaka zama wanda yake kowa wadata zaka zama a duniya ba wanda yake ka arziki saboda me saboda ka yarda da abin da Allah subhanahu wataala ya baka kuma wannan babu shakka yana daga cikin albarkan da musulmai suka samu don haka yasa kasar musulmai zaka ga suna dogaro da kananan sana'o'i saboda yarda da abin da Allah ya dora musu amma kasashen kafirai ba su yarda da kananan sana'o'i don haka zaka ga musulmi ya yarda ya rika goge takalma ko da naira 100 zai samu a rana ya ci abinci falilahi alhamdu kuma zaka ganshi yana murmushi yana walwala yana tare sulle sulle har dai a samu wata ya ci gai koma gida ya ciyar da iyali da yan uwa wani zaka ga goro yake saidawa kana mamaki yanzu wannan goron gaba ɗaya tire din bai fi naira 500 ba to shi da wannan ya rike mahaifinsa da mahaifiyarsa da ƴaƴansa da dangi a gida saboda yarda da abin da Allah ya bashi amma kafiri bai yarda da wannan ba wato yana daga albarkan da Allah ya sa wa musulmai yarda da irin rabo da Allah madaukake musu manzon Allah ya ce na uku wa ahsin ila jarika ka kyautata wa makwabcinka takun mu'mina lokacin zaka zama mai imani manzon Allah ya ce na hudu wa ahibba lin nasi ma tuhibbu li nafsika takun muslima ka so wa mutane abinda kake so ma ranka sannan zaka zama musulmi in dai baka so wa mutane abinda kake so ma ranka to baka ma zama musulmin ba sai manzon Allah ya ce na karshe la tuksiri bahika karka yawaita dariya fa inna kasrata bahiki tumitul qalba saboda yawan dariya yana kashe zuciya saboda haka idan mutum ya zama rayuwarsa ya zama mai bawa mutane dariya kaga yayi akasi ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin yana silsilatu sahiha hadisin 930 na biyu ba yadda za a yi mutum ya maida rayuwarsa a matsayin mai raha face an samu lokacin da zai razana musulmi kamar akwai hadisin annu'man bin bashir wanda yace kunna ma'a rasulillah mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fi masirin muna wata tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam fa khafaqa rajulun ala rahilatihi ana cikin tafiya saboda wahala an gaji sai ya zama wani yana kan raƙumi sai gengedi ya kama shi ana ta tafiyan ya gengedi ya kama shi akan raƙumi fa akhadha rajulun sahman min kinanatihi saboda haka sai wani mutum ya zare wato kifiya daga ainihin kwarin wannan musulmi din to can fantabaha da ya farka shi wannan mutumin sai ya razana saboda an zari makamin ka dole hankalin ka zai tashi razanan nan da yayi fa bahikal qaumu sai mutane suka fashe da dariya wato sahabban annabi suke wuri fa kala sai manzon Allah yace ma yubhikukum me yasa ku dariya kaluna illa anna akhazna nabla hadha fa fazi'a ai mun cire kifiyar wane ne shi kudi sai ya razana da aka zari kifiyan ya dauka ku wato har ma ana yaki ne kafiri ya kwace makaminsa shine muke dariya sai manzon Allah yace la yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman baya halatta ga musulmi ya razana dan uwansa musulmi duk abinda za a yi ka razana musulmi haramun ne to idan mutum yana raha babu makawa sai ya razana wani hadisin yana musnadul imami ahmad yana sahihul jami'i saghir hadisi na 7658 da kuma sahihu targhib hadisi na 2805 sannan na uku mutumin da duk zai yi raha ko a ce comedy baka raba shi da ƙarya filmiza dole ka kirkiro ƙarya don ka bawa mutane dariya sai an yi ƙarya kafin nan ake raha akasari akwai hadisin Muawiya bin Haida al-Qushairi wanda yace ya ji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wailul lillazi yuhaddisu fayakzibu liyubhika bihi alqauma kaito ga wanda zai bada labari ya sa ayi dariya amma labarin na ƙarya ne manzon Allah yace wailul lahu kaitonsa wanda zai kirkiro ƙarya dan ya bawo mutane dariya wanda ko dole ne sai mutun yayi haka indai wasan kwaikwayo ne hadisin yana sunan Tirmidhi da sunan Abi Dawud yana sahihul Jami' Saghir hadisin 7136 da sahihu targhib hadisin 2944 akwai hadisin Abu Huraira da hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda suka fassara abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da kaitonsa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace innal abda la yaqulu al-kalimata la yaquluha illa liyudhika bihi an-nasa mutun yakan faɗi kalma babu abin da yasa ya kirkiro kalman sai dan ya sa mutane su yi dariya yahwi biha ab'ada ma baina sama'i wal ardi kalma dayan nan ta isa ya shiga wuta wanda zurfin ta yafi nisan sama da ƙasa kalma dayan kuro wanda yayi na ƙarya dan ya sa mutane su yi dariya manzon Allah ya ce dalilin azabar wannan kalma wato azabar da zai samu na wannan kalma shigansa wuta tazarar da zai abin nan na azabar yafi tazarar da ke tsakanin sama da ƙasa Allah ya kare mu saboda haka yasa wato raba ƙarya da raha yana da wahala wannan dalilin yasa hadisin Abu Umamah al-Bahili annabi sallallahu alaihi wasallam yace ana za'imun bi baitin fi rababil janna liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqan ina muku lamuni annabi sallallahu alaihi wasallam yace ina lamuntar wani gida a dausayin aljanna wanda ya bar jayayya ko da yana da gaskiya ya daina jayayyan saboda Allah bai son jayayya ka daina jayayya saboda Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan aka tashi a lahira baka samu gidan ba zo ka tambaye ni ina maka lamuni don haka a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka taba samu inda annabi yake kace na ce da wani ba in yace kaza fari ne kace baki ne sai ya shiru magana ta kare ba dalilin jayayya Allah ka samu daina manzon Allah yace na biyu wa baitin fi wasatil janna ina lamunin gida a tsakiyar aljanna liman tarakal kaziba wa in kana mazihal mutumin da ya bar yin ƙarya ko da ta almara yana almara ya tabbata bai sa ƙarya cikin raha ba yana raha ya zama bai saka ƙarya ba to idan aka tashi lahira bai samu gida a tsakiyar aljanna ba ya zo ya tambaye ni inji annabi sallallahu alaihi wasallam ina masa lamuni wa baitin fi a'la aljanna sannan akwai wani gida kuma a ƙoliyar aljanna wa zai samu liman hasuna khuluquhu shine wanda halinsa yayi kyau in dai ka rayu da kyakkyawan hali aka je lahira baka samu aljanna ba manzon Allah yace zo ka tambaye ni dama na maka lamuni duk mai kyawun hali annabi sallallahu alaihi wasallam yace zai samu aljanna shi kuma aljanna safa fi a'la aljanna aqoliyar aljanna hadisin al-imam Abu Dawud yana sahihu targhib hadisi na 2649 tayu wani ya ce maka ai annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yakan yi raha babu shakka gaskiya ne akwai hadisin Abu Huraira wanda wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su game da raha sai sahabbai suke ce masa ya rasulullah innaka tudaibuna kai ma kakan yi mana raha sai manzon Allah ya ce inni la aqulu illa haqqan ba ni fadin magana sai gaskiya ko da nayi raha to rahar da nayi zaka samu gaba ɗayan ta gaskiya ne da farko annabi sallallahu alaihi wasallam yace inni la aqulu illa haqqan bani fadin magana sai gaskiya sahabbai suka ce to akakan yi mana raha sai manzo Allah yace ko rahan nayi zaka taras gaskiya kadai na fada babu ƙarya yana akwai misalai da yawa game da inda aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi raha ga wasu mutane kamar hadisin Aisha riwayar ta ita ce ta inganta hadisin yana silsilatu sahiha hadisin 2987 wata mata take ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ud'u llaha li an yudkhilani aljanna tsohuwa ce ka roka min Allah ya shigar da ni aljanna ya rasulullah sai manzo Allah ya ce amma alimti ya umma fulan ya ke uwar wane biki sani bane anna aljannata la yadkhuluha ajuzun ai ta aljanna tsohuwa tsoho baya shiganta kaga wannan rahama zan Allah yake mata ya rasulullah ka roka min Allah ya shiga aljanna sai manzo Allah ya ce ashe biki sani ba tsoho bai shigan aljanna kaga yana mata raha ko to amma sai ta juya ta kama kuka wannan kuskuren ta ne inna ma shifa'ul iyyi as-su'al ya rasulullah ashe al-tsoho bai shiga aljanna kaga sai ya mata bayani amma sai ta juya kawai ta fashe da kuka ta dauka duk wanda ya tsufa to shikenan ba zai shiga aljanna ba a lahira annabi sallallahu alaihi wasallam yace in taliqu ilaiha maza ku tafi ga wannan tsohuwa fa akhbiruha ku ba ta labari annaha ta'udu bintan bikra Allah zai mai da ita yarinya budurwa sannan ya shigar da ita aljanna saboda abinda Allah ya faɗa a suratul waqi'a inna ansha'nahunna insha'a faj'alnahunna abkara urban atraba li ashabil yamin abinda manzon Allah ya faɗa akwai ƙarya
ba ƙarya
amma kuma kaga yayi raha yayi wasa ya mata wasa to saboda haka yasa wato nisantar sa gaba ɗaya shi yafi dacewa domin yana da wahala don haka yasa malamai kamar da Ibn Abdul Barri yace malamai suna kyamar raha domin idan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kamar abin da ya shafi wasa ya faɗi magana ta wasa ya faɗa mana cewa bai faɗin wata magana sai gaskiya rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu ƙarya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana haɗarin kai ƙarya don ka ba mu wani dariya kuma duk mutumin da zai yi irin wannan abin da ake kira comedy zaka samu ƙarya yake tsarawa zai dade yana tsara ƙaryan har ma a bashi gudunmawa don har littafai zai karanta saboda ya samu ƙarya don ya ba wa mutane dariya kuma hanyar abincinsa kenan to ga abin da manzon Allah ya faɗa akan kalma ɗaya na ƙarya don wasu su yi dariya mutum yana tafiya wuta manzon Allah ya ce abu adama baina sama'i wal ardi Allah ka tsare mu to mafi munin abin da ya shafi raha shine izgili game da addinin Allah wanda shine mafi muni domin da zaran kai izgili a rahanka da addinin Allah tabaraka wa ta'ala imma da alqur'ani ko da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko abin da ya shafi dokokin Allah subhanahu wa ta'ala to mutum yana fita musulunci kai tsaye babu uzuri da cewar ina wasa ne a halin wasa mutum ya shigar da izgilanci ga addinin Allah yana fita musulunci saboda haka yasa nisantar sa yafi kamar yadda Ibn al-Usaymin yake faɗa cikin majmu'u fatawa wa rasailihi a mujallar nabi shafi na 152 yana cewa hazal amal wa huwa al-istihza'u billah mutum ya mai da aikinsa ya zama izgili da addinin Allah aw rasulihi aw kitabihi aw dinihi walau kana ala sabilil mizahi walau kana ala sabilil ibhakil qaumi ka faɗi magana na ɓatanci ga musulunci don ka sa wasu su yi dariya ya ce kufurun wa nifaku kafirci ne kuma munafinci ne abinda ya sa aka ce munafinci domin idan mutum bai kudurta shi ba kamar yadda bin baz ya faɗa shi ba yana majmu'u fatawa na bin baz mujallal na 28 shafi na 360 ana cewa hal man yastahzi'u bid-dini bi an yaskhara min al-lihya aw taksir siyab mutumin da zai zama yana raha yana izgilanci da gemu ko da wane saboda ya dage suturarsa saboda hadisan manzon Allah sun haranta mutum ya tafi yana jan suturarsa a ƙasa sai mutum ya zama yana izgilanci da wani akwai wanda na sani ya tsaya takara don siyasa ne amma malami ne bai ci ba sai aka samu wasu matasa suka nemo bunsuru suna tafiya da shi unguwa-unguwa suna marin bunsurun suna jan gemunsa wato wannan malamin ya faɗi a zaɓe amma izgilancin da ake da bunsuru ne da gemun shi mu'auna da ayar alqur'ani da take suratul tauba aya ta 65 قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون مي الله يجي لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم الله كتريم سو ده كيسا إزجلنشي ده الدين الله باء وصاد الدين الله إن كان وصابا كشغو ده الديني ko ka shigo da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ka shigo da al'amura wadanda suka shafi Allah kansa subhanahu wataala Allah ya sa albarka cikin amin da muka fada Allah mu daukake gafarta mana kuskure Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك